الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعة تبت الله تبارك وتعالى لدكم ونرنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 25 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 23 ga watan 1 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykh al-Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am
alwalad da mutun yayi ya kasance shahwaci ya kusa sosai a lokacin kuma da ya gudda alwalad tana nan ko kuma ta
to da yawa daga cikin malamai suna cewa idan mutun yayi shafa akan hufinsa ko akan sosai idan ya fitar da kafar suka ce shafar ta baci wasu malamai suka ce yayi gaggawa ya maida lalle babu wani dalili wanda ya nuna cewa in kai shafa akan hufi ko akan susaiti ko akan takalmi cewa idan ka fitar da shi wannan shafa da kai ta baci babu wani dalili akan haka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bai yi da gane tambayar ka to ai bai ke banta da malam ba maganar ka ce wai ya janyo ya kamata a kama masa in bai tsara hanya ba ya zamanto akwai haƙƙi shiga haƙƙi na jama'a wannan ba matsala bane amma in ya zamanto akwai shiga haƙƙin jama'a ba ya halatta to abinda za a yi in dai akwai cutar da jama'a haramu ne titi ba na jama'a ne iya abinda mutum yake da shi a shar'ance gaban gidan shi metro 3 shine kake da haƙƙin shi a shar'ance amma duk abinda ya wuce metro 3 wannan baka da haƙƙi kamar yanda ya gabata metro 3 da rabi ne ma kamar yanda ya gabata a darasin mu na sunan Tirmidhi hadisi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku sanya titi ku auna zira'i 7 ma'ana kenan kowa daga kofar gidan shi abin da yayi gaba yana da yancin zira'i 7 shine metro 3 da rabi saboda wasu abubuwa na bukatu ne yau da gobe akwai abubuwan da ba sa shiga ba sa ajiyuwa a cikin gida dole sai a waje yanzu misali wanda yake sayar da itace cikin gida zai sa ice ya kasa da sauransu kuma kana bukatar ka fito kofar gida wani lokaci ko wasu abubuwa da ake da bukatu to dan haka a shar'ance metro 3 da rabi mutum yake da haƙƙi da shi gaban gidan shi amma duk abin da ya wuce haka to kai da sauran jama'a tarayya kuke an gane ko shi ma wanda yake wancan bangaren yana da metro 3 da rabi abinda yake tsakiya kuma wannan ba wanda yake da haƙƙi duka jama'a suna da tarayya ana dan haka malamai suka ce duk abin da ya zaman to ya wuce uku da rabi in mutun ya aje baka da yancin da zaka tada shi matukar bai cutar da jama'a wadanda suke masu kai kawo darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu qahara wato mun gama baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen wanka kai sai insha Allah yau za mu tashi sabon wani babi na musamman قال المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت خمسا لم يؤطهن أحد قبلي نسرت بالرؤب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل وذكر الحديث وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وعن علي رضي الله عنه عند أحمد وجعل التراب لي طهورا مالم الله يجيك أنسى كيف wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen taimama lafazin at-tayammum asalinsa a larabci shine at-ta'ammum at-ta'ammum sai aka canza wannan mimun kin sai ta koma ya'u an gane ko saboda shi harshen larabci yare ne wanda yake ma'abucin fasaha don haka duk wata kalima in ya zamanto fadarta akwai nauyi akan harshe to akan yi kokarin canza wani harafi domin ta sauƙaƙa kamar yanda mun yi bayani a baya lokacin da muka zo akan abin da ya shafi bayanin zaka a lafazin dinar asalin kalima ta dinar a larabci dinar take nunin ce guda dinar to sai aka canza wannan nunin kin guda sai ta koma yaqun sai ake cewa dinar dinar ya fi sauki akan harshe sama da dinar don haka nunin guda take bayyana a lokacin da kai jami'i kenan kace dananir to haka ita wannan kalima asalinta a larabci at-ta'ammum at-ta'ammum kenan min amma ya ummu amman bi ma'ana qasada yaqsidu qasdan to sai aka canza wannan mimun din guda sai ta koma ya'un sai ake cewa at-tayammum 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 ya fi sauki akan harshe sama da at-ta'ammum lafazin at-tayammum wato a larabci ma'anarsa shine al-qasdu wato nufi kenan shine kamar yanda ubangiji ta'ala ke faɗa fatayammamu sa'idan ay faqsidu sa'idan a shar'ance idan aka ce at-tayammum taimama wato shine malamai suka ce mashul wajhi wal yadaini bi sa'idin ala wajhin maqsus wato shafar fuska da hannuwa wato da hannuwa shine game da fuskar ƙasa a bisa wata fuska wadda take kebantacciya ma'ana mutum ya bigi ƙasa ko mu ce ya shafi ƙasa sannan sai ya shafi fuskarsa da hannuwansa ko kuma a takaice ka ce idan aka ce taimama ka ce huwa al-qasdu ila as-sa'idi bi mashi al-wajhi wal yadaini bi niyyati istibahati as-salati wa nahwiha wato shine nufatar fuskar ƙasa mutum ya shafa bayan ya shafa ya shafi fuskarsa da hannuwansa me ake nihi da hannuwa sune tafuka wato da niyya ta halitta sallah ko kuma abin da ya kama da sallah misali kamar tawafi da sauransu an gane ko kenan a shahida akan lafazin at-tayammum can a larabci da ubangiji ta'ala yake cewa wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun Ubangiji Ta'ala yace kar ku nufaci wato abu wanda yake maimuni ku ce shine za ku ciyar, ma'ana abinci wanda yake koma baya ku ce shine za ku ciyar. Ubangiji Ta'ala yace kar ku yi haka. Wato ita ce mama abu ce wadda ta tabbata da nassi na Al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka kuma wato ijma'i na malaman al'umma. Ya sai malamai sun yi ijma'i wato akan halacci, akan shar'ancin yin taimama, haka kiyasi ma ya tabbatar da ita. Dalili daga cikin Al-Qur'ani shine fadar Allah subhanahu wata'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. Ubangiji Ta'ala yake cewa falam tajidu ma'an, kamar yanda yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. Wannan aya kenan ita ce asali game da shar'anta mana taimama. Ubangiji Ta'ala yana cewa wato idan ɗayanku ya kasance yana da janaba ko kuma ya dawo daga biyan bukatarsa, kenan ba ku samu wanda za ku yi tsarki da shi. Ubangiji Ta'ala ya ce fatayammamu sa'ida, ko kuma mutum ya kasance ba shi da lafiya ko kuma yana kan halin tafiya, ga lokacin sallah yayi babu ruwa, shine ya ce wa in kuntum marda aw ala safari, idan kun kasance wato ba ku da lafiya ko kuma kuna kan tafiya, hali na tafiya, aw jaa ahadun minkum min al-ga'il, ko kuma ɗayan ku ya dawo daga biyan bukatarsa, aw lamastum an-nisaa, ko kuma kuka kusanci iyalinku, Ubangiji Ta'ala ya ce falam tajidu ma'an, wato ba ku samu ruwan da za ku yi tsarki da shi. Ubangiji Ta'ala ya ce fatayammamu sa'idan tayyiban, wato ku nufaci fuskar ƙasa tsarkakakka, idan kun shafi ƙasar Ubangiji Ta'ala ya ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum min, wato ku shafi fuskokinku da hannuwanku. Idan ka bi ƙasa sai ka shafi fuskarka, sannan kuma ka shafi hannayenka. To wannan aya ita ce asali game da shar'anta mana taimama. Ayar na cikin suratul Nisa, sannan kuma da suratul Ma'ida. Daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai sun wuce a lissafa, za mu ga kaɗan daga cikinsu wanda malam ya zo da su a ƙarƙashin baba. Haka kuma ijma'i ne na malamai, kamar yanda wato Ibnu Qudama al-Maqdisi a cikin littafinsa al-Mughni shine yake cewa wa ammal ijma'u, sai yake cewa fajitama atil umma ala jawazi tayammumi fil jumla, yace al'umma ta musulmi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har izuwa yau gaba ɗayan su sun yi ijma'i akan, sun hadu babu sabani akan halaccin yin taimama a dungula kenan. Taimama abu ce wanda Allah ya halitta mana. To haka wato kiyasi ya tabbatar da ita, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yake cewa wato ita taimama ta yi daidai da kiyasi wanda yake ingantacce. Yace domin asalin halittar mu ɗayan Adam, Allah ya halicce mu ne daga ruwa da laka. Me yasa? Domin laka ita ce asalin halittar ɗan Adam, ruwa kuma shine sababin rayuwar dukkan komai, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy, sai ce don haka kenan wato ruwa da laka kenan wannan sun yi asali kenan game da ɗabi'ar ɗan Adam, kenan shafar ƙasa a yi taimama, ma'ana ya yi daidai da asalin wato halittar ɗan Adam. Sababin shar'anta mana taimama, kamar yanda hadisi yake cikin sahihain, riwaya ta Aisha Allah ya ƙara mata yadda, Aisha take cewa na arzakiya ta ƴar uwata, wato ita ce Asma, wannan tsakiya ana cikin tafiya ne cikin ayari tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aisha ta ji biyan bukatar ta, to a inda ta ji biyan bukatar da ta ji biyan bukatar ta dawo ta binciki tsakiya sama da kasa babu ita. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta faɗa masa cewa tsakiyar nan fa babu ita ta yadda ta inda ta ji biyan bukata. Aka tura wasu jama'a suka bi baya aka je neman wannan tsakiya, aka bincika aka bincika aka nema ba a samu ba. To suna nan wannan har lokacin sallaye, kuma alhali inda suka yada zango ba wuri bane ba wanda yake na ruwa, kuma ruwan da yake tare da su ba zai ishe su ba su yar walla. A lokacin nan wato wasu daga cikin sahabbai suka kawo kukan wato Aisha ta tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dajin da babu ruwa, gaya kuma lokacin sallah ya hankalin su ya tashi. Suka faɗa ma Abubakar, Allah ya karra masa yadda. A lokacin nan ita kwa Aisha tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya tada kai, ma'ana ya dora kansa akan cinyarta yana bacci. Abubakar ya zo yana ma Aisha faɗa, kin tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kin tsayar da jama'a a inda babu ruwa, ga yi lokacin sallah ya yi. Abubakar ya ringa zunguranta, yana mata kamar cakulkulo don ta motsa, shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sai ya motsa, ita kuma sai ta jimre ta jimre har aka kai lokacin da manzon Allah ya farka a gaya masa halin da ake ciki. Ubangiji ta'ala sai ya turo saƙon wannan aya, ayar da ke halitta mana yin taimama. To shi ne a lokacin nan an tafi an nemi tsakiya an rasa, kawai sai da aka zo an yi taimama an yi sallah lokacin da ayari zai tashi ya yi gaba, da aka Aisha ta shiga cikin ɗakin da ake dora a kan raƙumi, da aka taga raƙumi kawai sai ga tsakiyar a ƙasan shi. Lokacin da ta sauka kenan tsakiyar ta tsinke, raƙumin shi ba sai ya kwanta akan tsakiyar. Aka je aka nema aka nema aka rasa. A nan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa annabawan Allah da manzanni ba sa tarayya da Ubangiji akan sanin gayo, sai idan Allah ya sanar da su ta hanyar wahayi. Inda a ce kai tsaye annabawan Allah da manzanni suna da sanin gayo, a lokacin da Aisha ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa tsakiyar nan fa ta fadi a can, da zai ce ku je ku daga wannan raƙumin tana ƙasa. Amma shi da kanshi manzon Allah ya tura ɗan aiki, aka je aka bincika aka nema sama da ƙasa ba a samu ba. Sai da aka zo da za a tafi, da aka buga raƙumi ya tashi kawai sai ga tsakiyar a ƙasan shi. Wannan aya ita ce wato wannan hadisi shine sababin shar'anta mana taimama, ma'ana wannan kissa. Don haka Usaid ibn Hudayr, Allah ya kara masa yadda, sai yake faɗa ga Aisha yana cewa jazakillahu khairan fa wallahi ma nazala biki amrun takrahinahu illa ja'ala Allah zalika laki wa lil muslimin fihi khaira. Yace Allah ya saka miki da alkhairi ya Aisha, Allah ya saka miki da alkhairi. Sai ya ce wallahi wani al'amari da kike ki kike kyama bai taba samun ki face sai Allah ya sanya alkhairi gare ki a cikin wannan al'amari da sauran jama'a ta musulmi. Kaga dalilin tsinkewar wannan tsakiya, a dalilin wannan ne Allah ya sanya mana wannan alkhairi, shine in babu ruwan da zamu yi a tsarki da shi to zamu shafi kasa mu yi taimako. Shi ne a nan malam sun zo mana da hadisi na farko a baban hadisin Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara masa yadda, Allah ya kara musu yadda, ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uditu khamsan lam yuqahunna ahadun qabli. Manzon Allah ya ce an min kyautar abubuwa biyar wanda babu ɗaya daga cikin waɗanda suka gabace ni na annabawa da manzanni wanda aka masa kyautar ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa, ma'ana Allah ya keɓance shi da kyautar wasu abubuwa biyar. Babu wani annabi ko wani manzo da Allah ya ma kyautar ɗaya daga cikin abubuwan biyar, kina wannan khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kadai Allah yake banta da wannan manya-manyan kyautuka. Shine yace uidu khamsan, yace an mun kyautar abubuwa biyar, yace lam yuqa kunna ahadun qabli, yace babu dide da mutum daya daga cikin annabawa ko manzanni waɗanda suka gabace ni wanda aka masa irin wannan kyauta, ma'ana ba wanda aka bashi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa. Farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace nusirtu bi ru'bi masirata shahar, yace an taimaka mun wato da firgici da razana, wato wanda Allah ke jefawa a cikin zukatan makiyana tsawon tafiyar wata guda. Ma'ana duk wasu makiya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wasu abokan gabarsa kudu da arewa gabas da yamma, tafiyar wata guda kowane makiyin shi Allah ya jefa masa tsoro da firgici a cikin zuciyarsa. Wanda ku daman galibi makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kudu da arewa gabas da yamma daga Madina ba su wuce babu inda za ka yi sama da tafiyar wata guda. To gaba ɗayan su Allah ya jefa musu tsoro da firgici, wanda daman zukata a hannun Allah suke, a hannunsa suke, shi yake jujjuya su iya yanda ya so. Don haka duk wasu makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ubangiji ta'ala ya jefa musu tsoro da firgici tafiyar wata guda. To wanda yake cikin tsoro da firgici zai iya daura damara ta yaki ya kai hari, wannan shi kullun yana cikin daddar, shi kanshi tsoro yake a kawo masa farmaki. Duk wanda yake cikin tsoro da firgici ba yanda za a yi kai hari, shi kanshi a razane yake, tsammani yake yau ko gobe nan da jimawa za a kawo masa dauki. To wannan yana daga cikin khususiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine yace sirtu bi ruhi, yace an taimake ni wato an taimaka mun da firgici da razana a cikin zukatan makiyana masirata shahar, manzon Allah yace tsawon tafiyar wata guda kudu da arewa gabas da yamma daga birnin Madina sai kai tafiyar wata guda. Abu na biyu sai yace waju'ilati liyal ardu masjidan wa qahura, yace kasa gaba ɗayan ta an maida mun ita masjidan, wato wurin sallah ne, wa qahura kuma mai tsarkakewa ce, ma'ana Allah ya maida masa kasa duk fadinta gaba daya wato masallaci ce. Idan aka ce al masjid, wato shine kenan wurin da ake dora goshi ayi sujada, an gane ko shine ake ni. Amma a shar'ance idan aka ce wato al-masjid, shine malamai suka ce kullu mawdi'in fil ardi, ma'ana dukkan kowane wuri a ban kasa to wannan wurin sujada ne, kamar yadda yace waju'ilat liyal ardu masjidan wa qahura, illa wuraren da shari'a ta toge, kamar yadda zamu iske akwai wuraren da kwata-kwata baya halatta wato ayi sallah, na daga cikin su wato makabarta, sannan wato ban daki, sannan wuri na uku shine wato inda raƙumma suke kwanci, kamar yanda wannan hadisai ne ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tuge mana waɗannan wurare ba a sallah a cikin su, kamar yanda yake fada al-ardu kulluha masjid sai ce illa al-maqbara wal hammam, manzon Allah yace kasa gaba ɗayan ta masallaci ce, duk inda sallah ta kama za a iya yi, sai ce illal maqbura, manzon Allah ya ce banda makabarta, sai ce wal hammam, wato da ɗakin wanka, ma'ana shi ne ban ɗaki, nan ba a sallah saboda muhalli ne na kazanta. Sannan kuma za mu iske hallo akwai hadisi da yake nuna wato kar a yi sallah a inda wato raƙumma suke kwana, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hari. Don haka kenan in ka ware waɗannan wurare ko ina ne a bayan ƙasa to mutum din sallah ta kama shi zai iya yi, tare da cewa su waɗanda suka gabace mu na al'ummu, wato duk inda in lokacin sallah ya yi ba maganar yin sallah sai sun je can cikin wato shine masallatan su kamar su ne ake kira biya da salawat da ma'ana kana'is kamar cucuccukan su a wancan lokaci kamar mutanen Annabi Isa da sauransu da waɗanda suka gabace Annabi Isa ba an shar'anta musu yin sallah sai a cikin wannan wuri na ibada amma ba maganar mutum yayin sallah a wani wuri inda ba a cikin irin waɗannan wurare ba mun ba kaga anan misali in sallah ta jama'a ta kuce maka a duk inda kake za ka yi sallah ko a gidanka ko a ina ne shine anan yace wuju ila tiliyal ardu yace an sanya mun an maida mun kasa masjidan wato gaba ɗayan ta masallaci ne ma'ana wurin sallah ne wa kaburan sannan kuma mai tsarkakewa ce ma'ana in babu ruwa kenan mutum zai iya shafa yayin temama sai yace fa ayyu ma rajulin adrakathu as-salatu falyusalli manzo Allah yace duk mutumin da sallah ta cin masa a koma ina yake manzo Allah yace falyusalli ma'ana ya tsaya yayin sallar sa a koma ina ne gani ko wa ai fa ayyu ma rajuli manzo Allah yace duk mutumin da adrakathu as-salatu sallah ta riske shi wani yusalli sai ya sallah a koma ina yake kenan sabani ga su wanda suka gabace mu dole sai an je can cikin irin masallatan su da cucuccukan su shine anan malam kenan yazo da didi gabar da yake da bukata domin yazo da hadisin ne saboda wannan gaba da yace wa ju'ila tiliyal ardu masjidan wa qahura an maida mun kasa gaba ɗayan ta masallaci ce ma'ana wurin sallah ne kuma mai tsarkakewa ce fa ayyu ma rajulin duk mutumin da adrakathu as-salatu sallah ta riske shi a koma ina ne fa yusalli ya tsaya yayin sallar sa sannan cikon fa'ida kenan abu na uku shine manzo Allah ya ce wa uhillat liyal ghanaim cikon hadisin shine ma da yace mana wa zakara al-hadith ma'ana ya ambata hadisin kenan cikon hadisin shine yace wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli manzo Allah yace an halatta mana cin ganima ta yaki tare da cewa ganima bata halatta ba ga dide da mutun daya wadanda suka gabace duk annabawan Allah da manzanni da sauran mu'minai wadanda suka gabace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda Allah ya halatta masa cin ganima ta yaki in an yi yaki an samu ganima yanda ake da wannan ganima za a tattara ta gu daya idan aka tattara ta gu daya wuta take sauka daga sama sai ta lashe wannan ganima gaba daya ta cinye ta shine dalilin alamar take nuna cewa Allah ya karbi wannan jihadi nasu ya karbi wannan aiki nasu kamar yadda can Allah yake faɗa mana ƙarya ta Yahudawa da suke ma ubangijinsu suke cewa Allah ubangiji ta'ala yake cewa allazina qalu inna allaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar wai suke cewa wai Allah ya musu alƙawari wai duk wani manzo in ya aiko kar su yi imani da wannan manzo sai ya zo da wata ibada ya zo da wata sadaka wuta ta sauka a gaban idansu daga sama ta cinye wannan sadaka wai sannan za su yi imani su yarda cewa manzo ne shine ubangiji ta'ala ya ce qul qad ja'akum rusulun min qabli wa bil ladzi qultu yake cewa fa kama na fali makatantu muhum in kuntum sadiqin shine yace wa bil ladzi qultum yace qad ja'akum rusulun min qabli wa bil ladzi qultum tabbas wato manzanni gabani na sun zo kuma sun zo da abin da kuka faɗa a gaban idanku wutar ta sauko ta lashi abin da suka zo da shi na ibada to fali makatantu muhum in kuntum sadiqin dan me kuka kashe su in har ku masu gaskiya ne cewa Allah ya muku alƙawari in ya zo da wannan ala'a da wannan abu za ku yarda ku amince cewa manzo ne shine yace qul qad ja'akum rusulun min qabli wa bil ladzi qultum falima qataltumuhum in kuntum sadiqin to shine yace wato wa uhillat li laganai shine yace an halitta mana wato cin ganima sai yace walam tahilla li ahadin qabli yace ganima bata halatta ba ga dide da mutun dai wadanda suka gabace an gane ku da Allah ya haramta ma manzon sa cin sadaka sai Allah ya canza masa da khumusi daga cikin wato ganima ta yaki. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa wa alamu annama ganimtum bi shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa bin as-sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir. Don haka kamar yadda yake cikin hadisi ingantacce, akwai wani annabi daga cikin annabawa wanda Allah ya umarce shi da cewa ya bude wata alkarya a dawo da ita karkashin daula ta musulunci, a je a fada ta da yaki. To ya sa su gaba yana yakar su, rana ta je fada ba, ya kusa karewa, ya kusa gamawa da su, to kuma rana ta kusa fada ba, rana ko in ta fada aiki ya kwana. To a lokacin nan ya kalli rana, sai yake cewa innaki ma'mura wa ana ma'mur, ke ma dai umarninki aka yi, ki hudu daga gabas ki yamma, wannan yaki ni ma sani aka yi. Yace ya Allah ka tsaida mana ita. Allah ya tsaida masa rana. Wasu malamai suka ce baya aka maida ta, wasu suka ce tafiyar ta ne aka dakatar. Shi dai ya dai addu'a yace ya Allah tsaida mu ita. Allah ya tsaida masa, ya kammala wannan yaki kafin fadawar rana. To an tattara ganima gudaya, ana jiran wuta ta sauko ta lashi. Wuta da ta sauko sai ta koma gefe, ta ki taba ganima. Sai annabin ya ce, to a cikin ku akwai wanda ya yi kwange, ma'ana ya ɓoye wani abu daga cikin ganima. Ya ce don haka a cikin kowace jama'a kabila, ma'ana a samu mutum da ya zo ya yi mubaya a dani, ya zo ya ɗora hannun shi a kan nawa, a kowace kabila kenan waɗanda suke tare da shi a wannan yaki. A kowace kabila sai aka zaɓo mutum ne, sai ya zo ya ɗora hannun shi a kan nashi su, ya yi mubaya, har aka kai kan wani da ya zo ya ɗora hannun shi a kan nashi sai hannun ya liƙe. Sai ya ce, to a cikin jama'arka akwai waɗanda suka yi kwange, sun ɓoye wani abu na ganima ta yaki, saboda haka jama'arka gaba ɗaya su zo su yi mubaya a dani. A cikin jama'ar shi wannan ya zo ya ɗora hannun shi ya wuce, wannan ya zo ya ɗora hannun shi ya wuce, aka samu mutum biyu ko uku da suka ɗora hannunsu da na annabin sai ya ɗauke, ya ce, to kun ɓoye wani abu na ganima. Da aka je aka bincika a cikin kayansu sai aka samu kan saniya na zinare, aka huddo aka kawo aka haɗa da sauran ganimar, sannan wutar ta zo ta lashe. Wannan hadisi yana nuna mana annabawan Allah da manzanni waɗanda suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wanda Allah ya halitta masa cin ganima sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya halitta masa saboda muna da rauni. Shine Ubangiji Ta'ala ya ce, fa kulu min ma ganimtum halalan tayyiba. Sannan abu na hudu sai manzon Allah ya ce, wa uditu shafa'a, ya ce an bani ceto. Ceton da aka bashi wanda Allah bai ba wani manzo shine ash-shafa'atul uzma, tare da cewa nau'ikan ceton da aka bashi wanda ba a ba sauran annabawa suna da yawa, kamar yadda ya gabata a darasin mu na sulam rusul. Amma malamai suka ce wani ceton ake nihi a nan, shine ash-shafa'atul uzma, babban ceto, ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi a fagen alkiyama, lokacin da tsayuwa ta yi tsayuwa, domin Ubangiji Ta'ala ya zo ya raba hukunci tsakankanin bayinsa, kowa ya san makomarsa. Shi ne ya ce, wa uditu shafa'a, an bani ceto, shi ne babban ceto wanda babu wani ceto sama da shi kenan, a shafa'atul uzma. Sannan cikon na biyar sai manzon Allah yake cewa, wa kana nabiyyun yub'asu ila qaumihi khassa wa bu'istu ila an-nasi kaffa aw kama qala. Maza Allah ya ce, duk wani annabi akan aiko shi zuwa jama'arsa kawai. Ya ce, amma ni da aka tashi aiko ni, sai aka aiko ni zuwa jama'a gaba ɗayansu, manzo ne na duk duniya, koma wane launin fata kake, koma wane yare kake, koma a ina kake rayuwa a ban ƙasa. To maza Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne manzanka, kuma manzancin shi sai ya dangana da alkiyama. Tun ran da Allah ya aiko shi, shi ne manzo gama duniya, kuma manzancin da har zuwa kiyama, wato shi ne cikamakin, domin shi ne cikamakin annabawa da manzanni kenan. Manzancin shi manzanci ne wanda sai ya dangana da alkiyama. Shi ne Ubangiji Ta'ala ya ce, wa uhiya ilayya hadhal qur'anu li unzirakum bihi wa man bala, ce da su an yi mun wahayin wannan alqur'ani dan na galgade ku da shi kuma na galgade duk wanda alqur'ani ya ci masa kenan har zuwa kiyama. Wannan aya tana tabbatar da ganewar manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka kuma ce Ubangiji ta'ala yake faɗa mana su ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit al aya. Ubangiji ta'ala yace ce da su ya ku mutane, lalle ni matsayin manzo nake na Ubangiji na gare ku gaba daya. An gane ku? Haka kuma ya faɗa wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira. Ubangiji ta'ala ya ce ba mu aiko ka ba face sai ga gaba ɗayan mutane matsayin kana mai galgadi da gidan wuta kuma kana mai bada albishir da gidan aljanna. Kuma haka Ubangiji ta'ala ya ce in huwa illa zikrun lil alamin. Shi alqur'anin nan bai zaman tuba face galgadi ne wato ga mutun da aljanna. Don haka manzancin shi ba ma ga yayan adam hatta da aljannu ba su da wani manzo face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka a wani hadisi ingantacce hadisin na cikin sahihu Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa. Ma min ahadin min hadhihi al-umma, yace babu daidai da mutum ɗaya daga cikin wannan al'umma. Yahudiyyin wala nasrani, yace ba yahude ko ba nasari. Yamutu yawma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Yamutu a ranar da ya mutu bai yi imani da abinda aka aiko ni da shi face sai ya kasance daga cikin yan wuta. Kaddara cewa kiristanci gangariya kake, kamar ma'ana a ce yau mutum yana duk da cewa kiristanci ba annabi Isa bai zo da shi, annabi Isa da musulunci ya zo. Kamar yadda annabi Musa bai zo da yahudanci da musulunci ya zo, gaba ɗayan annabawan Allah da manzanni da musulunci suka zo. An gane ko? Kamar yadda Allah ya hakaito mana fadar maganganun annabawan shi da manzannin su gaba ɗaya kowanne da musulunci ya zo. Yahudanci addini ne wanda aka kirkire shi bayan wucewar annabi Musa. Haka shi ma kiristanci addini ne wanda aka kirkire shi bayan wucewar annabi Isa. To kaddara cewa yanda annabi Isa ya zo da addini haka mutum yake yin shi a yau, babu ƙari, babu ragi, babu ƙari. To Allah ba zai karba ba, Allah ba zai karba ba, domin kasancewar addinin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, ma'ana shari'ar da ya zo da shi ta shahi duk abin da ya gabace shi, shine cikamakin manzanni. Duk wanda bai yi imani da shi to makomar shi wuta ce a ranar kiyama. Kuma koma wani addini ka samu Ubangiji da shi in dai ba musulunci bane Allah ba zai karba ba. Wa man yabtagi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Addinin da Allah ya yarda da shi a matsayin addini shine musulunci. Kamar yadda yace inna ad-dina inda Allahi al-islam, kamar yadda ya faɗa wa rabbiku lakum al-islam dinan. To shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wani annabi ya kasance akan aiko shi zuwa jama'arsa kawai. Yace wa ubistu ila nasi kafa, yace ni ku an aiko ni zuwa jama'a gaba daya. To shine anan ne malam ya zo da hadisin saboda wannan gaba wa ju ila tiliyal ardu masjidan wa tahura, an maida mun kasa gaba dayanta masallaci ne, ma'ana wurin sallah ne, wa tahuran kuma mai tsarkakewa ce. Sai yace fa ayyu ma rajulin, duk mutumin da adrakatu salatu sallata riske shi a koma ina ne. Manzo Allah yace falu yusalli, yayi sallar sa. Sai malam na faɗa wa fi hadisi Huzaifa radiyallahu anhu inda Muslim, a cikin hadisin Huzaifa Allah ya kara masa yadda, a wurin al-Imam Muslim sai yace wa ju'ilat turbatu halana tahura, wato an maida mana kasa gaba ɗayanta, ma'ana mai tsarkakewa ce. Idza lam najid al-ma'a sharadi, idan ba mu samu ruwa ba. Kaga wannan kenan fa'idar wannan riwaya ta Huzaifa da malam yazo da ita. Tunda me yace idza lam najid al-ma'a, idan ba mu samu ruwa ba. Kaga mutumin da ga ruwa kuma lafiyar sa kalau yace yayi taimama yayi sallah, idan yayi ba tayi ba. Domin na daga cikin sababin abin da ke sanyawa ayi taimama shine rashin ruwa, kamar yadda Ubangiji ta'ala yace falam tajidu ma'an. Dan haka anan zai ce wa ju'ilat turbatuha lana tahuran, an maida mana wato kasa mai tsarkakewa ce, amma sharadi idza lam najid al-ma'a, idan ba mu samu ruwa ba. Sannan daga Aliyu Allah ya kara masa yadda hadisin na wurin al-Imam Ahmad a cikin Musnad, sai ya ce waju'ila turabu li dahura, wato an maida mun kasa wato dahura mai tsarkakewa ce, ma'ana an maida mun kasa cewa mai tsarkakewa ce kenan, in babu ruwa mutum sai ya shafe ta ya ce mama. A takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana cewa ita ce mama abu ce wadda Allah ya shar'anta mana da sunna ta manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Kuma kamar yanda muka faɗa, yin taimama wato khususiya ce ta wannan al'umma. Allah ya keɓanci wannan al'umma da yin taimama, al'ummun da suka gabace mu Allah bai halitta musu ba yin taimama. Na wannan kuma yana nuna fadala ta wannan al'umma da yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya ji kanmu. Wa ana Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma annahu qala ba'athani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fi haja فأجنبته فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وتدقى أمار أن ياسر الله إكارا مسيدا كيف دا بأثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. يكي تشيوى مزان الله صلى الله عليه وسلم يا أي كاني game da wata bukata da yake nihin naje na biya masa. Fa ajnabtu, a lokacin da na tafi wannan tafiya yace fa ajnabtu sai na samu janaba. Fa lam ajid al-ma'a, yace kuma ban samu ruwan da zan yi tsarki da shi. Janaba ta same ni amma babu ruwan da zan yi tsarki da shi. Me za a yi? Ammar yace fa tamarragtu fi sa'idi, yace sai na yi birgima akan kasa. Fi anan bi ma'ana ala, ai fatamarrabtu fi sa'id, ma'ana na yi birgima a cikin kasa, ma'ana akan kasa na yi ta birgima. Kama ta tamarrabu dabba, yace kamar yanda dabba take birgima haka dai. An gane ko? Kamar yanda dabba take birgima, ai doki akan kawo shi ya birgima akan kasa, to haka shi. Amma da yace sai na ringa birgima akan kasa irin yanda dabba take yi. Da yayi haka kawai sai ya kabbara sallaye. Yace bayan haka sun ma'ataitu annabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, yace sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa zakartu lahu zalik, yace sai na ambata masa ga yanda nayi. Ma'ana a cikin wannan tafiya janaba ta same ni lokacin sallah yayi, babu ruwan da yace zan yi wanka. Yace ya rasulullahi, amma fa ga yanda ne birgima na yi akan kasa irin yanda dabba take birgima da na gama, kuma sannan na yi kabbara na yi sallah. Maza Allah sai ya ce masa innama yakfika an taqula bi yadayka hakaza. Maza Allah ya ce ai ya ishe ka, ya wadace ka da zaka aikata haka, wato da hannuwanka. Nan an yi idlaqul qawli ala al-fi'l, ma'ana an taqula ai an taf'ala, shine yace innama yakfika, ka san da cewa kadai na wadatar ka an ta kula bi yadaika haka za da zaka aikata haka da hannayenka. Maza Allah sai ya nuna masa ya ce kuma baraba bi yadaihi al-ardh darbatan wahida. Sannan maza Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya bigi kasa bugu da tak, wato da tafukansa. Maza Allah ya haka ya bigi kasa da ya dago hannuwansa, shine ya ce thumma masaha shimala ala yamin. Amma kafin haka, kamar yanda yake cikin wacce riwaya ta Bukhari, fa'idar da yasa malam ya zo mana da ita shine yace wa nafakha fihima, maza Allah sai ya bushe hannu, menene hikima domin duk wata kura wadda take tara ta yi da hannun kenan ta bushe kafin mutun ya shafe huska. A wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kakkafe hannun domin ko in ma ko ka busa ka bushe kura ko kuma ka kakkafe hannun kenan kurar ta bushe. Shine anan yace thumma masaha shimala ala al-yamini, wato sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato siya shafa hannunsa na hagun akan dama. An gane ko? Akan dama kenan dama ya fara shafa, duk da cewa kafin shafar hannun farko wato fuska ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafa, kamar yanda anan da yace a wacce riwaya ta al-Imam Bukhari da yace wa daraba bi kaffayhi al-arda wa nafakha fihima, sai yace thumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi, wato manzon Allah sai ya shafi fuskar sa sannan da tafukan hannunsa. To shine anan shi Jabir yace amma da yake cewa thumma masaha shimala ala al-yamini, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan sai ya shafa hannunsa na hagun alal yamini akan hannunsa na dama, sai ya ce wa zahira kaffaihi, wato da bayan tafin hannunsa kenan, haka cikin tafin hannu sannan da bayan shi, shi ne sai ya ce wa wajhahu, kuma da fuskarsa kenan, da hannun hagun ya shafi hannun dama kenan, cikinsa da bayansa bayan tafin, sannan kuma da hannun dama ya shafi hannun hagun cikinsa da bayansa. Shi ne kina a yace wa fi riwayati lil Bukhari, a riwaya ta al-Imam al-Bukhari wa daraba bi kaffayhi al-arda, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buki kasa da tafukansa, wa nafakha fihima, manzon Allah ya bushe hannuwan domin gusar da duk wata kura, thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi, sannan ya shafi fuskar sa da tafukan sa bihima, wato da hannuwa. Don haka a takaice wannan hadisi yana bayyana mana sifar wato yanda ake timama, kaifiyar yanda ake timama, kamar yanda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana, farko shine mutum zai buki kasa da tafukan hannuwansa, bugu da tak, idan ya dago hannuwa sai ya bushe kurar ko kuma ya kakkabe hannuwa, sannan sai ya shafi fuskarsa gaba ɗaya da tafukan hannuwa. Idan ya shafi fuskarsa sannan hannunsa, tafin hannunsa na dama, sai ya tura hannun shi na hagu ya shafi cikin haka da bayan, sannan kuma sai ya zo shi ma hannun hagun kin ya shafe shi da hannun dama cikin shi kenan da bayan shi haka. Shine me yace wa daraba bi kaffaihi, ko kuma anan da yace wa zahira kaffaihi wa wajhahu, kamar yanda anan yace thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi, da tafukansa kenan, tafin hannu shi kadai ne ake shafa. Zamu iske hadisin da yazo akan shafar hannu har zuwa gwiwar hannu, wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? Iya inda ake shafa kawai tafukan hannu, in aka ce tafi shine zawwa daidai wannan gaba wanda ake kiranta a rusu tsintsiyar hannu kenan, bakin nan mutum yake shafa kenan cikinsa da bayansa. Kuma zamu iske maimaita bugun kasa domin shafar hannuwa, shi ma wannan bai inganta ba. A bugun kasa dai tak idan kai shine zaka shafi fuskarka da tafukan hannun, kuma sannan ka shafi hannun dama da hannun hagu. Kuma hannun dama shi ake fara shafa kafin na hagu, kamar yanda anan yace thumma masaha shimala alal yamini, sannan sai ya shafa hannunsa na hagu akan na dama kenan, hannun dama shine ake fara shafa sannan kafin na hagu. Sannan kuma wannan hadisi kenan kamar yanda muka yi bayani kenan, yana nuna mana wato shine kasancewar wato halaccin yin ijtihadi a mas'ala ta ilimi, ma'ana duk lokacin da wani abu ya buya gare ka, to zaka iya kokarin ka, indai ka cancanci ijtihadi sai ka dan kiyasta wannan, ka dan ijtihadin ka dan aikata, kamar yanda anan wato Ammar iya ijtihadin sa ne, ya ijtihadin sa ne anan shi bai san bayan da ake timama to amma yaya yayi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa musu ya ce wuju ila tiliyal ardu masjidan wa qabura an maida mana ƙasa gaba ɗayan ta mai tsarkakewa ce kuma masallaci ce to yaya za a yi shi ne ya samu janaba babu ruwan da zai yi wanka kawai sai ya birgima akan ƙasa irin yanda dabba take kawai shine iya ijtihadin sa dai amma da ya dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa masa da ya faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce masa ai ba sai kai birgima ba haka kawai in kai manzo Allah ya ce ai ya wadace ka ya nuna masa ka birgi ƙasa ka karkabe ka shafi huskarka sannan ka shafi tafin hannunka na dama da na hagu sannan na hagu in ka shafe shi da hannunka na dama manzo Allah ya ce in kai haka ya ishe ka kenan kaga taimama abu ce mai sauki ba wani abu bane ba kamar yadda Hausawa suke faɗa na kai ruwa rana ba wani abu bane mai wahala abu ne a sauƙaƙe وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين رواه الدارقطني وصححه الأئمة وقفة وتلقى عبد الله بن عمر الله إكرمه سيدا ke fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace at-tayammum darbata ita timama wato bugun kasa su biyu ne ake at-tayammum darbata yace ita timama bugun kasa ne su biyu darbatul lilwajhi bugo na farko domin shafar fuska wa darbatul lilyadaini idan mirfaqai bugo na biyu domin shafar hannuwa zuwa kusurwa shine gwiwar hannu الإمام الدارقطني شيء رويت وانا حديثي أشكي للتابين ساء السنن ديوة دقا شكيما لمن حديثي سن إنغن تتشيوا حديثي نموكوف معنا فتاتي تأبد الله دم قمر باتمن زان الله صلى الله عليه وسلم أتكي تدي حديثي شيء إنغن تبا حديثي نبهيف أمغاني كوبي إنغن تبا إيا أبندي إنغن تا بوغن قصاصو دي تك أكي kamar yanda anan Ammar ibn Yasir Allah ya kara masa yadda yace thumma daraba bi yadayhi al-arda darbatan wahida bugo dai tak manzo Allah ya ba kasa sannan kuma ba maganar shafar hannu har zuwa gwiwar hannu iya abin da yake cewa wa masa thumma masaha bihima wajhahu sai ce wa kaffaihi kamar yanda a cikin yace thumma masaha shimala al-yamin sai ce wa zahira kaffaihi kowace haku kenan iya tafin hannu shi kadai ne ake shafa don haka a takaice shi wannan hadisi ne da'ifi bai inganta ba wa ana abi hurairata radiyallahu anhu annahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-sa'idu wudu'ul muslim wa in lam yajid al-ma'a 10 sinin fa idha wajada al-ma'a falyattaqillaha wa yumissahu basharatahu رواه البزار وصححه ابن القطان ولكن صوب الدار قطني وإرسانه وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه وتلقى أبو هريرة الله يكرم سيدك فدا فزعم صلى الله عليه وسلم يجي الصعيد وضوء المسلم زعم الله يجي فسكر قصا وتأرولا شيت مسلمي wa in lam yajid al-ma'a 10 sinin manzo Allah yace ko da bai samu ruwa ba tsawon shekara 10 ko shekara ba an nuna ba cewa in aka dora akan shekara 10 dole ka daina a'a wannan misali ne akai ko da za a shekara 10 baka samu ruwa ba to a kullun kawai lokacin sallah yayi timama za ka yi kai sallah gani ko an hadatta maka kenan yin timama babu iyaka sharqi dai ya kasance mutum bai samu ruwa ba kamar yadda kuma ƙarin bayani zai zo nan gaba ko kuma kasancewar ga ruwan amma mutum baya da ikon yin amfani da shi saboda wata rashin lafiyar take tare da shi da abin da ya kama da haka shi ne yace as-sahih wato fuskar ƙasa manzo Allah yace wudu'ul muslim arwalla ce ta musulmi wa in lam yajid al-ma'a 10 sinin manzo Allah yace ko da bai samu ruwa ba wato tsawon shekara 10 sai ce fa iza wajada al-ma'a idan ku ya samu ruwa falyattakillaha yaji tsoron Allah wani yumissahu wa sharatahu ya shafa ma fatar sa wannan ruwa kenan in dai akwai ruwa to kaji tsoron Allah kar kai taimama domin in kai taimama Allah ba zai karba ba saboda ita taimama musanya ce ta arwalla in babu ruwan da mutun zai yi tsarki to aka halatta masa yin taimama amma matukar garuwa to baya halatta mutun yayi taimama sai dai inda wani uzuri wanda yake hana shi yin amfani da ruwa shine yace fa idza wajada al-ma'a idan ya samu ruwa manzo Allah yace falyattakillaha yaji tsoron Allah wani misahu basharatahu wato ya shafa ma fatar sa don haka malamai suka ce ita taimama ba ta dauke shi na ba misali in baka da ruwan da zaka yi wankan janaba lokacin sallah ai zaka yi taimama kai sallah amma duk lokacin da ka samu ruwa to dole ne zaka je kai wanka saboda ita wannan taimama ba ta dauke ma janabar da take tare da kai a ta halitta maka yin sallah ka shafi kasa kai taimama kai sallah amma bai dauke maka ba wannan janaba duk lokacin da ka samu ruwa to dole ne ka je kai wanka shine kenan akan wannan gaba shine malamai suka ce ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa idza wajada al-ma'a idan ya samu ruwa falyattakillaha yaji tsoron Allah wali yumissahu wa sharatahu manzo Allah yace ya shafa ma wato fatarsa idan aka ce bashara ita ce fata wadda ba ta da gashi a jiki kenan irin fatar dan adam al-imam al-bazzar ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin sa al-musnad ibn al-qattan wato ya inganta wannan hadisi al-imam ad-darqutni wato ya nuna cewa daidaikin wannan hadisi hadisi ne mursal amma a takaice dai hadisin ya inganta kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin malam na fada cewa na ga al-imam tirmidhi riwayarsa daga Abu Dharr wato kwatancin wannan hadisi sannan shi al-Imam Tirmidhi ya inganta hadisi a takaice hadisi ne ingantacce abin da yake nuna mana yin taimama ba shi da wani iyaka cewa in kai so ɗaya ko so biyu to dole ka canza kenan ko da shekara goma za a yi in dai baka samu ruwa ba to taimama za ka yi a lokacin kowace sallah وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرج رجلان في سفر فهدرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يريد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائي وتلقى أبو سعيد الخدري الله إكرم سيدك فدا واسمت نيفيو وتسمت بلا غرو فهدرت الصلاة lokacin sallah sai yayi walaysa ma'ahuma ma'an babu ruwa tare da su domin shi neman ruwan yana zama wajibi idan lokacin sallah yayi sai ka nemi ruwan da zaka yi arwalla kai sallah to lokacin sallah yayi fa hadarati ssalatu ma'ana lokacin sallah yayi walaysa ma'ahuma ma'an wato babu ruwa walaysa ma'ahuma ma'un ma'ana babu ruwa tare da su fatayammama sa'idan tayyiba sai suka nufaci fuskar ƙasa tsarkakakka suka shafa suka yi taimama fa sallaya suka yi sallah kuma wajada al-ma'a fil waqti wato sannan sai suka samu ruwa kuma a lokaci kafin lokacin sallah ya fita sai suka samu ruwa me za a yi fa a'ada ahaduhuma as-salata wal wudu'a ɗaya daga cikin su da ya ga an samu ruwa alhali lokacin sallah bai fita ba sai ya ɗauki wannan ruwa ya je ya yi arwalla sannan ya zo ya sake sallah walam yu'idi al-akhar shi kuma ɗayan sai ya ƙi sake sallah sannan sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ba shi labari suka ce ya rasulullahi kaji an inda muka yi lokacin sallah ya yi ba mu da ruwan da zamu yi arwalla sai muka yi temawa muka yi sallah. To kafin lokaci ya fita sai muka samu ruwa, shi wannan dan uwa nawa sai yayi arwalla ya sake sallah, ni kuma ban sake ba. Fa qala lil ladhi lam yu'id, manzon Allah sai ya fada, an gane ku, shine ya ce walam yu'id al akhar, ɗayan bai sake sallah ba. Kuma ata ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sannan suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa zakara zalika lahu, suka ambata masa iya abin da suka yi. Fa qala lil ladhi lam yu'id, manzon Allah ya fada ga wanda bai sake sallar, manzon Allah ya ce asawta sunna, ka dace ma karantarwa ta, an gane ku, ka dace ma sunna. Wa ajza'atka salatuka, kuma sallar ka ta yi. Wa qala lil akhar, manzon Allah sai ya fada ga shi wancan kin, yace lakal ajru marratayn, kana da lada dinki biyu, an gane ku, da waccan sallah ta farko da kai da wannan da kai gaba ɗaya, kana da lada wanda yake dinki biyu. To a cikin su wanne yafi? Na farko, saboda kullun abin da ake fama a dace ma sunna, na farkon ya fi na biyu, saboda shi manzon Allah ya bashi shaida tabbas cewa yanda yayi shi ya dace ma karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma wancan shi ma aka bashi labari, aike shi bai tafi a banza ba, da sallar da yayi da ta farkon da ta biyu gaba ɗaya Allah ya amsa, yana da ladanin ki biyu. To dan haka ladan dace ma sunna kuma ya fi wancan ladan. Dan haka kenan a nan wannan hadisi yana nuna mana, idan mutum lokacin sallah ya nemi ruwa ya rasa, in yayi temama ya yi sallah, bayan gama sallah in ya samu ruwa, ko yana cikin sallah ya ga ruwa, ba maganar yankewa, sallar shi kawai zai ci gaba da yi, ba maganar sakewa. Sai dai wannan ruwa kuma a sallah ta gaba ya talade shi, amma maganar a yi arwalla a sake sallah, wannan bai ma taso ba. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. Wato daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safari, idan kun kasance ba ku da lafiya ko kuna kan halin tafiya, gaya lokacin sallah yi kuma babu ruwan da za ku yi tsarki da shi, ko kuma ga ruwan amma saboda rashin lafiya ba ka iya yin amfani da shi. Shine Abdullahi dan Abbas ya ce idza kanat bi rajulil jiraha, wato idan akwai rauni tare da mutum, fi sabilillahi, yace rauni wanda yake na saboda Allah, ma'ana na yaki na ɗaukaka addinin Allah, wal quruh, ko wasu kuraje suka fito ma mutum a jiki, fa yujinib, janaba ta same shi, fa yakhafu an yamuta in ibtasala, yana jin tsoron mutuwa idan yayi wanka, ma'ana wannan ruwa ya shiga cikin jikinsa, ciwon zai karu ya kai shi zuwa ga halaka. Abdullahi dan Abbas ya ce tayammam, sai ya daina yin amfani da ruwan, kawai sai ya yi temama. Misali, mutum ne yake da kuraje a jikin shi, ko kuma duk rauni ne a jikinsa, wanda in ya sanya ruwa ya yi amfani da shi ya yi wanka, zai iya sanya masa rashin lafiyar za ta ci gaba ta hallakar da shi. To a nan shi ne ya ce sai mutum ya yi temama, ya daina yin amfani da ruwa. Shine malam ke faɗa cewa al-Imam Ad-Darqutni ya rawaito wannan hadisi, hadisi ne mauquf, ma'ana faɗa ce ta Abdullahi dan Abbas, amma al-Imam Al-Bazzar ya ɗaukaka danganan hadisin cewa faɗa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Khuzaimah da al-Hakim wato sun inganta wannan hadisi, amma tare da cewa hadisin hadisi ne da'if, an gane ku, amma asali kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, wa in kuntum marda, in kun kasance ba ku da lafiya ko kuna kan halin tafiya, Ubangiji ta'ala ya ce to falam tajidu ma'an, ba ku samu ruwa ba, kenan fatayammamu sa'idan tayyiba, kenan na daga cikin sababin abin da ke sanyawa a yi temama shine rashin lafiya. Rashin lafiyar nan malamai sun kasa ta kashe uku. Misali, idan mutum ya ji tsoron faruwar rashin lafiya a jikinsa in yayi amfani da ruwa, to anan yakan iya yin temama. kamar misali mutumin da a irin lokacin sanyi wanda in ya sanya ruwa a jikinsa ruwan sanyi to zai iya cutar da shi ya haifar masa da rashin lafiya ya tabbata haka al'adar shi da dabi'ar shi take to anan sai yayi amfani sai yayi timama ya daina yin amfani da ruwa ko kuma mutum yana da rashin lafiya amma yana jin tsoron in yayi amfani da ruwa rashin lafiyar za ta ci gaba to a lokacin nan shi ma sai ya daina yin amfani da ruwan ya yi timama ko kuma mutum yana da rashin lafiyar sai yake jin tsoron cewa in yayi amfani da ruwa rashin lafiyar za ta yi jinkirin warkewa za ta jima ba ta warke ba ciwo ne kake da shi in ana sanya masa ruwa ma'ana zai jima bai warke ba to anan shi ma mutum sai ya taimama ya yi sallah kenan shi ne asali da Ubangiji ta'ala ya ce wa in kuntum marda in kun kasance ba ku da lafiya aw ala safarin ko kuma kuna kan halin tafiya kenan shi ne anan shi Abdullahi ibn Abbas ya ce idza kanat bir rajuli jiraha fi sabilillahi wal quruhu fayushlim idan wato rauni ko kuraje suka kasance tare da mutum fayushlim ya samu janaba fa ya khafu an yamuta idan ya tasa ya ji tsoron mutuwa idan yayi wanka da ruwa yace tayammum sai ya taimama an gane ko tare da cewa kiran shi hadisin tafsiri ne yama ita ayar kuma tare da cewa hadisin bai inganta ba amma haka ne kenan asalin abinda ayar take nufi kenan wannan ta hanyar sanadi ne ma'anar hadisi tana iya inganta amma sai ya zamanto sanadin hadisin kuma ya zamanto yana da illa وعن علي رضي الله عنه أنه قال انكسرت إهدى زنداي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر رواه ابن ماجه بسند واحد جدا وتلقى علي ألا إكرم سيدا كيف تشوى انكسرت إهدى زنداي يجي دين دمثانا wato ya kare idan aka ce azan shine nan kenan damtsi shine yake cewa damtsi na ya kare fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace ya rasulullahi yaya zan yi fa amarani ana amsaha ala aljaba'ir manzon Allah sai ya umarce ni cewa na yi shafa akan aljaba'ir shine karin tsari idan aka ce aljaba'ir jam'i ne na jabira ma'ana kara da ake jerawa akan gaba idan ta kare kenan a daure shine ake kira aljaba'ir shine ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarce ni cewa na yi shafa akan wannan kara da ake jerawa akan gaba idan ta kare manzo Allah ya ce na yi shafa akan sa kenan yin shafa akan sa sauran gaban kuma yaya zai yi kenan na wankewa ya wanke kenan na shafa kuma ya shafa shine ya ce fa amarani ana amsaha ala aljaba'ir wato manzon Allah yayi umarce ni cewa na yi shafa wato akan karin tsari ma'ana inda kenan na samu karayar malam na faɗa ibnu majah shi ya rawaito wannan hadisi da dangane wanda yake mai rauni kwarai a takaice hadisin bai inganta ba shi ma hadisi ne da'ifi dangane ko hadisi ne da'ifi dan haka wasu malaman suke cewa iya abinda mutum zai yi in dai wata gaba ba ta san ruwa misali babu wata gaba daga cikin gaban shi wanda misali mutum yana da rashin lafiya a wata gaba wanda ba za a wanke ta suka ce anan kawai timama zai yi ya shafi fuskarsa da tafukan hannunsa wasu malamai suka ce gaban waɗanda suke masu lafiya na wankewa sai ya wanke ita kuma wanda ba ta da lafiyar kawai sai ya shafa a kanta وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على راويه wato daga Jabir Allah ya kara masa yadda ke faɗa game da mutumin da aka masa rauni ma'ana shujja aka masa rauni aka fasa masa kai faga tarsala wato sai yayi wanka famata sai Allah ya masa rasuwa ma'ana da yi wanka ruwa ya shiga cikin kansa sai ya mutu sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce innama kana yakfihi an yatayamma ai kawai yin taimama kadai na wadatar da shi ba sai yayi wanka ba wa ya asiba ala jirhihi kirqa wato ya nada wani zumma ala jirhihi akan raunin nashi thumma yamsaha alaiha sanan yayi shafa akan zumma wa yagsila sa'ira jasadihi sauran jikin wato ya wanki Allah ya ko dalilin kenan wanda wasu malamai suka ce gabar da take marar lafiya kenan mutum sai yayi shafa akan ta sauran gabai na wankewa kuma ya wanki Al-Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi da dangane wanda yake mai rauni malam yace akwai sabani game da marwayicin a takaice shi ma wannan hadisi ne da'ifi bai inganta ba sai dai hadisin da ya gabata yana nuna mana hadisin Jabir da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika ni game da wata bukata sai na samu janaba babu ruwan da zan yi wanka kenan sai na yi burgima kamar yadda dabba take burgima kenan anan in mutum wato rashin lafiya ta same shi ya kasance kenan baya da halin sanya ruwa kenan me zai yi kenan shine mutum ya yi taimama tunda anan yace inna ma kana yakfihi an yatayamma domin ubangiji ta'ala kuma ya faɗa wa in kuntum marda in kun kasance ba ku da lafiya shine yace inna ma kana yakfihi an yatayamma yin taimama kadai na wadatar da shi wa ya asiba ala jirhihi kirqa wato ya nada wani tsumma akan raunin nasa kuma ya saha alaiha sanan ya yi shafa akan tsumma wa ya kisila sa'ira jasadihi sanan sauran jikin ya wanke shi a takaice dai shi ma hadisi ne da'ifi bai inganta ba wa an ibn abbas radiyallahu anhuma annahu qala min as-sunna alla yusalli ar-rajulu bit-tayammumi illa salatan wahida thumma yatayammamu lis-salati al-ukhra rawahu ad-Darqutni bi isnadin da'ifin jidda wato daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara musu yadda ke fada cewa yana daga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alla yusalli ar-rajulu bit-tayammumi illa salatan wahida kada mutum wato ya sallaci sallah da taimama sai sallah da tak kuma ya taimamu da salati da ukura sannan sai ya sake yin taimama domin wata sallah ta daban to a takaice wannan hadisi shi ma hadisi ne bai inganta ba kamar misali in ma'ana ga az-zuhr da al-asr kamar wanda yake matafiye ko kuma wanda an masa rangwamen hadu tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci ko kuma kafalka ba kai az-zuhr ba ga lokacin la'asar yayi babu wanda zaka yi arwalla to anan in kai taimama zaka iya sallatar waɗannan salloli guda biyu amma yanzu misali lokacin az-zuhr yayi ka nemi ruwa baka samu ba kai taimama kai sallah in lokacin la'asar yayi dole zaka nemi ruwa in baka samu ba sannan a wannan lokaci halu taimama zaka sake yi kai an gane ko baka cewa ina da taimama da nayi sallah az-zuhr kace lokacin la'asar yayi bare yi da ita a din lokacin la'asar kin mai neman ruwa akan ka ya zama wajibi in baka samu ba sannan sai ka sake yin taimama kai amma a takaice shi wannan hadisi ne bai na cewa kada mutun ya sallaci sallah sai da taimama daya wannan sai sallah dai tak da taimama to dan haka in salloli ne biyu masu tarayyar lokaci ga wanda aka masa rangwama hada salloli guda biyu ko wanda ake mun shi bashin sallah kenan yakan iya hada sallah biyu ko sama da biyu da sallace su da taimama guda na insha Allah muka zo karshen baban da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا وإن قوامنا لسنروا